Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da ake so kuma a ko'ina a faɗin duniya ta kan adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, barkanmu da ranar Asabar 25 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarkil Hashim Gumel tare da Babaya ku makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Masu fashin baki a nan Amurka, wato akan harkokin dokoki, sun ce akwai yuwuwar shugaba Trump yana da hannu a take wato dokokin kamfe kenan wanda Cohen ya amince da aikatawa, kuma haka zai iya jefa shugaban kasa a cikin wani matsala na shari'a. Yaran da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun kira ga Papa Roman Francis ya dauki kokarin mataki akan waɗannan miyagun malaman yayin da yake ziyara a kasar Ireland. Kana akalla mutane biyu wato sun mutu ko kuma an kashe mutane biyu, wasu hudu sun jikata bayan fashewar wani bam da dan kunar bakin wake ya tayar a kasar Afghanistan.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa kwanaki biyu bayan rufe katafa da garin nan ta Lagos, mutane na fama da matsalar sufuri, ko me masana ke cewa kan rufe gadar da aka yi?
Irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama duk a duba a ga haka take, domin in ba a wannan za a wayi gari ta dauki dimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku, Allah ya kare.
Haka kuma idan muka yi dubi ga rikicin siyasa da ake a kasar Mali, za mu ji dalilin da ya sa shugaban yan adawa ya kyamincewa da sakamakon zaben kasar da aka yi.
To Ismail Sise doni ne ya yi wannan yunkuri, saboda idan ya nuna ya karbi ya rungumi wannan tsarin, to kamar zai ya rage hamzarin duka magoya bayansa.
Ibrahim Kalma Sigar ba zai kama na shirin sa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin dimbin sakonnin da kuma su waru ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makiri. A kasar Amurka ana faɗin cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka, ko da kuwa shugaban ƙasa ne. To ko menene ke faruwa ga shugaban ƙasa idan aka same shi da aikata laifi? Wannan ita ce tambayar da ake ciki a wannan mako, biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokokin kuɗi na yaƙin neman zaɓe wanda tsohon lauyan shugaba Donald Trump mai suna Michael Cohen ya yi, wanda ya aikata laifuka da umarni, ya ce ya aikata laifuka ne da umarnin ɗan takara na wancan lokacin. A wurin wani taron gangami a jihar Virginia ta yamma a ranar Laraba, Trump ya yi watsi da wannan batun matsalolin shari'a. Ya gana da magoya bayansa a taron, inda shugaban yake cewa,
"Under our administration, America is winning again and America is being..."
Ya ce a ƙarƙashin mulkinmu, Amurka tana ƙara yin nasara kuma tana ƙara samun daraja a idon duniya. Amurka ita ce gaba da komai, yayin da kuma wato jama'a suke shewa a wurin taron. Amma kuma amincewa da aikata laifi da Cohen ya yi, da kuma hukuncin tabbatar da laifuka akan tsohon manajan kamfen Trump Paul Manafort, ya baiwa jam'iyyar Democrat wani sabon makamin siyasa da za ta shiga zaben rabin wa'adin shugaban ƙasa wanda za a yi nan ba daɗewa ba. Shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce,
"If my Republican colleagues remain silent, the party is becoming a co-conspirator."
Yace idan abokai na bangaren Republican suka kama baki suka yi shiru akan wannan batu, kenan hakan na nufin jam'iyyar su ta Republican tana da haɗin baki ga wannan ɗabi'ar rashawa da shugaban ƙasar ya dabaibaye kansa da su, inji Schumer a wani jawabi da ya yi zauren majalisar. Masu fashin baki akan harkokin doka sun faɗa a wannan mako cewa akwai yuwuwar shugaba Donald Trump yana da hannu a cikin take dokokin kamfe wanda Cohen ya amince da aikatawa, kuma hakan zai iya jefa shi cikin wato matsaloli na shari'a. Yara da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun kira ga Papa Roman Francis ya dauki kokarin mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a Ireland. Papa Roma ya isa birnin Dublin na wato safiyar yau Asabar domin fara ziyara na kusan shekaru 40 da Papa Roma bai kai ziyara a Ireland ba. Kasar ta canja ainun tun bayan da Papa Roma John Paul ya kai ziyara a shekarun 1979. Amma kasar ta fara zama mai mabambantan addinai biyu bayan batun lalatan yara da malamai addini suka yi wanda ya bullo tun cikin shekarar 2005. Ziyarar Pope Francis na zuwa ne a daidai lokacin da batun lalatan yara ya kunno kai a Amurka da Chile da kuma Australia, lamarin da ya tunasar da mutanen Ireland irin wannan batu da aka samu malamai da bishop suna aikatawa. Ana sa duban mutane za su yi cincirin domin ganin Papa Roman, amma kuma akwai masu zanga-zanga da su kuma suke shirya nasu zanga-zangar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla an kashe mutane biyu, wasu guda hudu sun jikata bayan wata fashewa da wani dankunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad da ke arewa maso gabashin Afghanistan, a cewar jami'ai a yau Asabar. Jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro jama'a masu zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben. Suna zanga-zangar nasu ne dai domin nuna adawansu ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zarginsa da hulɗa da ƙungiyoyin mayakan sa kai. Daraktan kiwon lafiya na gundumar Nangarhar, Najib Kamawal, da kuma Attahullah Kugani, mai magana da yawun gwamnan Nangarhar ɗin, sun tabbatar da an kashe akalla mutane biyu. Kugani ya ce mun fadawa masu zanga-zanga su fasa taron nasu saboda ƴan bandigar za su iya auna su, amma kuma sai suka yi watsi da sakon jami'an tsaronmu. Kugani ya fadawa kamfanin dalancin labarai ta Associated Press cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. Ya zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin na safiyar yau Asabar, amma dai ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS da Taliban suna gudanar da ayyukansu a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Gwamnatin Italiya ta yi kashiri cewa za ta janye daga gidauniyar wato asusu na ƙungiyar tarayyar Turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar Italiyan ajiya tana wannan barazana ne ajiya Juma'a, lamarin da ya sake haddasa wani sabon rikicin 'yan bakin haure a ƙungiyar tarayyar Turai. Mutane da dama sun makale a tashar jirgin ruwan na da ake kira Sicilian da ke Catania a cikin jirgin ruwa na wato mai suna Di Sochi tun cikin daren Litinin, saboda gwamnatin Italiya ta kiyarda a sauke su har sai kasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Turai sun amince su karbi wasu a cikin mutanen. Luigi Di Maio shine mataimakin Prime Minister Italia.
Io e tutto il Movimento 5 Stelle non saremo disposti a dare
più. Ecco, dai, sauren jami'an siyasan kasar mu ba za mu yadda mu bu wato mu bada kudin Turai euro biliyan 20 zuwa ga kungiyar tarayyar Turai a duk shekara ba. Yace za mu rike wannan bangare na kudi, kuma ba za mu saki wannan kudaden ba har sai an taimaka mana, kuma a tabbatar da wani kasafi wanda zai sa ido akan waɗannan kudin da muke baiwa kungiyar tarayyar Turai. Sai dai nan da nan ƙungiyar tarayyar Turai ta maida martani ga wannan kalamai na wato muƙaddashin Prime Minister Italia ta bakin wato mai magana da yawun hukumar zantarwa da ake kira Alexander Winterstein.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kwanaki biyu bayan da aka rufe katafariya gadan nan ta jihar Lagos da ake kira Third Mainland Bridge, gwamnatin Lagos na neman afuwa ga 'yan kasar bisa halin matsalar sufuri da aka shiga. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani.
Tuni dai wasu mazauna birnin na Lagos suka fara kokawa game da wahalar da suke sha wajen samun ababen hawa wata sanarwa da commissioner sufuri na jihar Lagos Mr. Ladi Lawan ya fitar bayan shiga wani hali na kakanikayi da masu motoci da kuma fasinjoji suka shiga lamarin da ya haifar da tsadar ababen hawa daga guri zuwa guri a birnin na Lagos mai cike da ababen hawa da kuma jama'a shi dai wannan gada mai tsawon kilomita fiye da 12 an gina shi ne karu fiye da 35 da suka gabata kuma so biyu kacal aka taba duba shi ko rufe shi domin yin gyara labarin da kuma a cewar masana ya kamata a ce an gudanar da irin wayannan gyararraki ko kulawa tun ba yau ba kamar da injiniya Garba Zuru ya sheda mani
kada din kaga tana da tsawo tana daukar manyan motoci da kaya masu dimbin yawa sannan gada tana da bangarori da yawa kowane bangare ya kamata ya cancanta a duba shi a kowane lokaci daidai yake da aka yi shi akwai turakunta na can kasa wanda suke karkashin kasa cikin ruwan da ake cewa fire akwai waɗanda suke tallabe da ita wanda ake cewa abutment ko kuma santa pias su ne ginshikai na gada din sannan akwai hannayen gada sannan akwai deck wanda shi ake bi sama sannan akwai abun da ake aza waɗannan gada samanta da kuma inda ake bi wanda ake ce ma deck to kowane bangare ya samu na kasu to dole ne a gyara shi to wannan abun da ake yi ana dubawa aga kowane bangare yadda aka yi gadan nan tun harko tun asali yana nan ana iya bin ta ko ba a iya bi ko akwai abun da za a gyara idan ka dubi wannan gada da kyau zaka ga cewa daga saman gada din ka duba kana hangon ruwa to dole ne kaga akwai wani sashi wanda ya samu matsala naga expansion joint dinta ya samu su yan matsaloli wanda dole sai an duba aga za a sake wani karfe ne za a yi welda ne akwai yadda za a sake sa wani suminti duka sai an dubi wannan sannan ayi abun da ake ce ma integrity test wato abun ga jarabawa zan ce ta cancanta ayi magana jarabawa cancanta ya cancanta a dunga bin ta cancanta a dunga bin ta ko ba ta cancanta ba sai ayi mata su gyara to duka sai an yi wannan abun don a gane kuma ya kamata a dunga wannan daga lokaci zuwa lokaci musamman irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama a duba aga haka take domin in ba a wannan za a wayi gari ta dauki dimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku Allah ya kare
wasu mazauna birnin na Lagos da Tuni suka fara kokawa game da halin da suka samu kansu a ciki kamar da wayannan mutane ke cewa
about 5:30 I've been standing here waiting for bus I've not even seen
wannan malama tace tun misalin karfe 5:30 na fito domin samun bus da zai kai ni gurin da za ni amma har yanzu ban samu ba duk wanda yazo sai kaje suna kiran naira 1,000 ko kuma naira 700 akan fasinja guda kacal
anyone that came out they'll be calling 1,700
wannan malami ma
there are few buses coming and most of the bus are here trying to extort the commuters imagine a bus or all the buses coming and they are saying we are going to Adeniji 1,000 naira per person
ka duba gani wai motocin da ke fitowa za su Adeniji kowanne sai kaji yana cewa a biya shi 1,000 akan fasinja guda sanarwar da gwamnatin jihar ta Lagos ta fitar ta ce za a bude shi ne a ranar Litinin din nan abinda kuma gwamnatin ke ganin cewa zai taimaka wajen sanin irin gyaran da za a yi wa wannan gada domin kaucewa duk wani abu na asha da zai iya faruwa a nan gaba babangida jibrin murya Amurka daga Lagos
to a gaida babangida jibrin yayin da yan adawar kasar Mali karkashin jagorancin Sumaila Sisi ke ci gaba da watsi da sakamakon zaben da aka baiwa shugaba wato da ya baiwa shugaba Ibrahim Boubacar Keita damar samun wa'adin mulki na biyu masu fashin baki na ganin idan ba a zauna kan teburin sulhu ba kasar ka iya shiga wani hali kamar yadda za ku ji a hirar da Sulaiman Barma da Mamman Sani Adamu mai nazarin al'amarin yau da kullum a Niger
to Sumaila Sisi dole ne yayi wannan yunkuri saboda idan ya nuna ya karbi ya rungumi wannan tsarin to kamar zai rage hamzarin duka magoya bayansa to bisa daga bisani kuma akwai zabuka suna fuskanta na jan gaba akwai zabuka na majalisa da kananan hukumomi to in bai wannan zanga zanga ba ya za a yi ya fuskanci wannan zabuka cikin yanayi wanda yake zaton zai ba da damar ya ci gashin kansa dole ne ya yi irin wannan to kuma akwai hatsari game da shi saboda tana yiwa al'umma da suke ake zanga-zangar da ita wato ta ga kamar ana dari-dari ta yi bukatar wucewa tun da dama a kasar Mali irin wannan zanga-zangogi sun saba kai fadar shugaban kasa inda za a ce ya sabka bale shi ya ce bai yarda da wannan sakamako ba kuma Ibrahim Abubakar Keita ba halartaccen shugaban kasa bane
shin hakan ba zai kara rikitar da al'amura a kasar ta Mali ba idan aka yi lakan da cewa kasa ce da ke fama da tashe-tashen hankula
hakika za ya dagular da harkokin mulki kamar yadda aka samu bayan wannan juyin mulki da aka yi kafin yan tawaye su suka mai arwacin kasa duka wannan yana nuna abubuwan da suke damuwar wato yan siyasa na Mali ba abubuwan da suke mahimmanci bane wato lokacin da mutane suke kokowar mulki ba su dai ba suka ganin mulkin wannan bisa me yake mulkin kasar Bamako ne kadai wato kasar gaba ɗayanta ta zama bata da kwanciyar hankali
tsarin mulkin kasar ta Mali ya tanadi cewa shigar da ƙara gaban kotu akan maganar zabe shine hanya mafi a'ala a maimakon zanga-zangar nuna kin amincewa sakamako
to zanga-zangogin da har yanzu ba su taka doka ba saboda tsarin mulki wannan na Mali da na Niger da na Burkina da na Guinea da na Senegal da duka dai tsarin mulki ne na jamhuriya ta biyar na Faransa to wannan tsarin mulkin ya ba da damar a yi zanga-zangar na kiuna kin amincewa abinda tsarin mulki bai yarda da shi ba a yi amfani da karfi
tattaunawar Maman Sana'a da muke nan da Sulumun Barma kan halin da ake ciki a siyasar kasar Mali to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11:17 na safe ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji ansar tambayar su Sani Bala Gombe da Aminu Gambo Bauchi kan tsarin gwamnati na mulkiya da jamhuriya da kuma federaliya To idan masu tambayar na saurare ga ansar ku daga bakin jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja kuma musani a harshen Hausa Malam Sani Bala wanda yace
farko dai banki akan jamhuriya ko kuma mulkiya wato monarchy ko tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa wato yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaƙi yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa zai mutum iki to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi to da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic to da farko dai wato ya kamata mu sani cewar a da can tale-tale kafin siyasar zamani ta kawo kai a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi tsarin sarauta ake a duk da kare sarki shine shugaban kasa shi ne prime minister shi ne kowa ma abinda ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi abinda ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da kasar girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu kasashe irin su Faransa suka dauka su kasashen Turai da makamantansu. Sai ya zamanto aka fara tunanin akwai bukatar a raba sarakuna da mulki gaba ɗayansa ko kuma kada ran kada han. Ana nan akan haka sai sarakuna suka fara dan rasa mulkinsu karfin ikonsu ko karfin tasirinsu
da
amintaci da jama'a. Ana nan sai kasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin da abin da ake kira juyin juya hali. Misali a kasar Faransa kasa ce da muka santa da tsarin sarauta, amma da juyin juya hali ya zo saboda wani sabani tsakaninsu da sarkinsu sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya. Wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan. To lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a kasar Faransa kuma kasashen Turai a hankali suna dosana, mutane na neman karbe mulki daga hannun sarakuna. Sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari, aka suka kadan sarayar da mulkin su ga wakilan jama'a, wato kuma waɗansu mutane da ake mutunta su. To da haka aka samu tsari iri yau ka ji an ce wannan ƙasa tarayya ce, wannan ƙasa jamhuriya ce. To amma bambancin dai anan da yake ne ita tarayya farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta kunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna waɗanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa, yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa. Idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shi ne ake kira ka tarayya, wato federal. A nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar. In ka duba a nan tsarin a nan Najeriya, ai da Najeriya ba tarayya ba ce, ma mulkin mallaka da yanzu ya haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu. A nan arewa ga daular Sokoto, daular Usmaniya, ga Kanan Borno a gabas, ga daular Benin Empire ko a can a kudanci, sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu. Sai su wato sarakunan tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda, aka yi maslaha akan ita ƙasar za ta zama tarayya. Shi ne wanda bata zama haka ba sai 1914 aka zo ta zama, aka haɗe ta. Wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya. Wannan ina iya faruwa, ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa raɗin kansu su zo su haɗu ko kuma turawan mulkinsu haɗa su yi musu kamar yadda mu aka yi mana a nan Najeriya. To wannan shi ne abin da ake nufi da tarayya, ƙasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi, amma kowacce tana da ɗan wani ɗan iko ko ɗan yaya iko. Yawwa, tafi da gwamnatinsu a tsakiya. Gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa, su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma. To ita kuma jamhuriya tana samuwa ita ce aka fi mulkiya, wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ta san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkinsu ba shugabannin siyasa ba. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne wuƙa da nama. To a inda duka samu wannan, to aka fi haka shi ne ake samun jamhuriya. Inda babu sarki, ba sarki ba ne, ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki. Mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka ba shugabancin al'amarin mutane, to wannan ake kira jamhuriya, wato republic. Wato shi ne Malam Sa'adu Zungura a waƙarsa yake cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda ake jamhuriya. Wato babu cewa wannan sarkin gari kaza su ne suke mulki. Kaga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba, muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya. To sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar. Yawwa, a ƙaramin namu misali idan nan haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a 1963. Wato Dr. Nnamdi Azikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba.
Haka.
Yawwa. Ba kuma mulki na kama karya ba.
Bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da ƴan kudu ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a Najeriya a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur. Wato kenan dai kamar yadda kai bayani tarayya din nan zai bada yankuna cin gashin kai.
Yawwa, to wannan muhimmiyar tambaya ce. Wato ai bala Ibrahim abin da za ka gane a nan. Ai shi kansa tsarin federaliya din wato na tarayya. Shi kuma tarayya ya da tun da an ce tarayya ne. Haduwa ake yi ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu ko mu kafa wani abu. Yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ƙa'idoji a rubuce. Ko ba haka ba.
Haka.
Yana ɗaya daga cikin bin shi kan ma samun kowace irin federaliya a duniya. Zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu abu da dun Malam Sani Bala da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim Kalma Si, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar email. To sakonmu na farko a yau cewa ina kira gwamnatin jihar mu ta Kaduna da ta yi wa jama'ar da ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa wani tanadi na musamman da zai rage musu wahalhalun da za su fuskanta. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajo da ke cewa shin wai ina aka kwana ne game da batun gyaran wutar lantarkinmu na karamar hukumar Rajo? An ce mana ga sallah za mu ga wuta sai kuma gashi sallar ta zo ta wuce babu wuta babu labarinta. Hakika tsawon watanni uku da muka ɗauka babu wuta a Rajo yayin matukar mayar mana da hannun agogo baya a fannoni da dama. Da fatan shugabanninmu za su yi wani abu da akai cikin gaggawa. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa salam BOA, ina kira ga 'yan adawar ƙasar Mali da na Zimbabwe da cewa su haɗa kai da 'yan takarar da suka zaɓi wato lashe zaɓe domin ta da jijiyar wuya ba zai taɓa haifarwa da ƙasashen ɗa mai ido ba. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
A ƙasar Amurka ana faɗin cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka ko da kuwa shugaban ƙasa ne. To ko menene zai faru da shugaban ƙasa idan aka same shi da aikata laifi? Wannan ita ce tambayar da ake ciki a wannan mako. Biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokan kuɗi na yaƙin neman zaɓe da tsohon lauyan shugaba Donald Trump mai suna Michael Cohen ya yi, wanda ya ce ya aikata hakan ne da umurnin ɗan takara na wancan lokacin a wurin wani taron gangami a jihar Virginia ta yamma a ranar Laraba. Trump ya yi watsi da wannan batun na matsalolin shari'a da ka'ida zai iya faɗawa a ciki. Yaran da malaman cocin Katolika suka yi lalata da su sun yi kira ga Papa Roman Francis da ya ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a ƙasar Ireland. Papa Roman ya isa birnin Dublin da yau safiyar yau Asabar ne domin fara ziyara bayan kusan shekaru 40 wani Papa Roman bai kai ziyara ba a ƙasar ta Ireland. Aƙalla an kashe mutane biyu, wasu guda huɗu kuma sun jikata bayan wata fashewa a wani wato kunar bakin wake da ya ta wato da aka yi a ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad da ke arewa maso gabashin Afghanistan a cewar jami'ai a yau Asabar. Jami'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro taron jama'a masu zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Suke hada shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Bakeri
da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake dawo da ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Niger, ƙarfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum. We'll be right back.
Ready to chevalier, yeah, bro. VOA Afrique, dites-le à un ami.